شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan safiya ta Asabar, yau muna 24 ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina. A yau tana da shekara 1444, da kidayen miladiya yau 15 ga watan hudu shekara ta 2023. Wanda wannan majalisi ne albarka a wannan masallaci namu na Juma'a Jami'u Abdullahi bin Abbas, domin ci gaba da karatun wannan littafi da muka faro, Wada'ur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li ummatihi, ban kwanan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da al'ummansa, irin darussa da wasiyoyi da wa'azoza da ababe na izina da za mu ɗauka a ciki. Idan ƴan uwa ba su manta ba, muna nan a cikin bincike na farko, ko kuma mu ce mun gama bincike na farko, mun riga mun shiga bincike na biyu. Bincike na farko ya tattauna akan nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma aikinsa salawatullahi wa salamu alaihi. Sannan a bincike na biyu wanda muke ciki, ya tattauna ne akan jihadin Annabi sallallahu alaihi wa sallama da ƙoƙarinsa da kuma ɗabi'u da halayensa. A gaba ta farko ya yi shimfiɗa akan cewa abin koyi mai kyau ya kasance gare mu cikin al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Daga nan ya yi bayani akan irin yadda manzon Allah ke kusantan Allah ta hanyar sallah, yakan tsaya ya sallah tsawon lokaci har ƙafafunsa sai sun kukumbura, wani lokaci ma ƙafafun Annabi sallallahu alaihi wasallama sukan tsattsage. Yakan yi sallah raka'a 11 a yini a cikin dare, afwan, wani lokaci kan kai raka'a 13. Duk wanda kai ka dace da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Mun dai ji bayanan yadda manzon Allah yake sallolinsa tsakankanin dare da yini, yakan yi raka'o'i sama da 40, har muka ƙididdige su a nan. In ka ɗauki ƙiyamun layli raka'a 11, ka ɗauki sallan walha raka'a 4 zuwa raka'a 8 zuwa raka'a 12, in ka ɗauki sunanin rawatib, sallolin da ake yi kafin ko bayan farilla raka'a 12, ka ɗauki sallolin farilla raka'a 17, adadin zai baka sama da raka'o'i 40 da wani abu. Kullum haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi. Mun ji irin salo-salo na azumi da manzon Allah yake yi, ya kuma sunnanta ma al'ummansa, tun daga azumtan kwanaki 3 a cikin kowane wata, da azumtan Litini da Alhamis, da azumtan watan Sha'aban gabaki daya sai wa'ansu ɗan takaitattun kwanaki, da kuma irin kwadaitar wanda yake akan azumtan kwanaki 6 a watan Shawwal bayan an gama watan Ramadan. Kai wani lokaci dai manzon Allah yakan yi azumi tsawon lokaci har a yi tsammanin ma ba zai sha ruwa ba a watan, sai kuma ya sha. Wani lokaci kuma yakan ta shan ruwa har a yi tsammanin ba zai yi azumi ba a wannan wata, sai kuma a ga ya yi azumi. Mun kawo tasirin wannan da irin amfaninsa, kamar yadda muka yi bayani a zaman da muka yi a baya. Mun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan azumci kwanaki 9 a farkon watan Zulhijja, tun daga 1 ga watan har ya zuwa ranar Arafa. Mun ji Annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi wusali. Wusali shine mutum ya azumi ba zai bude baki ba, lokacin sahur ba zai sahur ba. Manzon Allah kuma amma ya hana sahabbai su wannan, yace saboda ni Allah subhanahu wataala shike ciyar da ni yake shayar. Abinda ake nufi da wannan, ɗebiki wanda yake da Allah, da natsuwan da yake da Allah, da irin ɗasawa da ke tsakankanin shi da Allah har ya mantar da shi, ya shagaltar da shi daga bukatun abinci. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama yana samun ɗebakewa ne a cikin kusantan Allah, sallah da sauran dangogin ibada. Mun ji irin sadaƙoƙi da kyauta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yakan yi kyauta kyautan mari tsoron talauci, yakan ibo ya ba mutum ya kara mishi wanda kuma wannan ya jagoranci wadansu da dama sun musulunta mun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mafi karamcin mutane wanda mun yi bayani akan karamcin nan a gaba biyu karamci shine halaye da dabi'u na girma ina lalata wannan saboda wannan yayi karanci a cikin al'ummarmu san kai yana yawa a cikin al'umma babakire yana yawa a cikin al'umma har sai ta sanya aka rasa dabi'u na karamci dabi'a na karamci shine dabi'a na girma kai babba ne to ka bar ma yaro kai shugaba ne ka bar ma mabiya kana da shi ka bar ma wanda bai da shi kana da kadan to kar ka ce sai ka tara da yawa dabi'u na karamci ba wai mutum nashi ya shiga hannunka ba a'a naka ne ake so kai ka ci girma ka bar mata da Allah ya azurta mu da wannan dabi'a da ba za ka ga akwai tsinuwa da zagi tsakankanin shi wa gabanni da talakawa ba za ka ga akwai kallon kallo da gunaguni tsakankanin jagorori da mabiya ba ko tsakankanin manya da yara sai an idan Allah ya ce maka aka samu wannan dabi'a na karamci sai kaga an koma ana majuna addu'a ana majuna fatan alkhairi ana kaunan juna to dabi'an karamci yana da matuƙar muhimmanci kuma mun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa jarimin gaske ne tare da jarintarsa kuma shi ne kowa tausayi da rahama a mafi yawan lokacin aka samu jarimi mai ƙarfi sai kaga yana daddanna mutane yana zaluntarsu to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga jarinta ga ƙarfin hali amma kuma shi ne kowa tausayi da rahama da jin ƙai ga al'umma gabaki ɗaya gashi da tawalu'u yana sassaukar da kansa yana iya mu'amala da kowane irin jinsi na mutane da manya da yara da maza da mata da masu mulki da wanda ake mallaka duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan saukar da kansa yayi iya mu'amala da kowa gashi da kunya da yafiya da hakuri da kuma tabbata akan gaskiya mun karanta gaban da manzon Allah ake bayani akan Annabi sallallahu alaihi wasallama da irin jihadinsa cewa jihadi na da kofofi guda 13 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gabaki ɗaya ya cika su kofa ta farko yaƙa ko jihadi akan kai ka yaƙi kanka kai jihadi akan kanka ka koyi ilimin addini kai aiki da shi kai da'awa zuwa gare shi kuma kai hakuri akai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cike waɗannan kofofi gabaki ɗaya jihadi akan shaydan shine ka tunkuɗi abin da yake sawwara maka na shubuhuhi da abin da yake ƙawata maka na sha'awoyi su ma innan kofofi guda biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cika a cikinsu akwai jihadin kafirai da zuciya da harshe da dukiya da hannu babu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai cika a ciki ba akwai kuma jihadin azzalimai waɗanda suke zalunci shi kuma za a yi shi da hannu da harshe da zuciya to duka da waɗannan kofofi na jihadi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya cika su domin ma ka gane haka har sai malam ya kaito mana cewa yaƙi ya gudana tsakankanin Annabi sallallahu alaihi wasallama da kafirai a rayuwansa wanda yaƙin da ya shirya kaya ya fita wannan yaƙin yaƙe-yaƙe ne guda 27 wanda manzon Allah ya yi yaƙi sosai a cikin guda 9 ya sara an sare shi ya soka an soke shi amma sauran yaƙe-yaƙen da manzon Allah ya tura a yi wanda shi bai fita ba in ka ƙididdige su za ka samu sun kai guda 56 mun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne mafi kyakkyawan ɗabi'a wurin mu'amala tsakankanin shi da mutane idan ya ci bashi to idan ya tashi biyan bashin sai ya biya ka da mafi alkhairi idan ya ci bashin 10,000 sai ya baka 25,000 idan ya ci bashin abin hawa sai damun da wannan abin hawan bashi zan biya ka kuɗin in muka koma Madina to idan ya je biya ka kuɗin kuma sai ya bar maka ma har abin hawan da ya siya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda a wannan gaban ne muka tsaya muka yi tsokaci akan haƙƙoƙa da yadda ya wajaba mutane mu mai da hankali akan haƙƙoƙa kada ka taɓa yadda haƙƙin wani ya shiga hannunka na kama ana son ka riƙa ba mutane ne ba wai na mutane in ya shiga hannunka shi kenan ka kimshi ba zai jawo mutum hasara da tabewa ranar tashin kiyama, yana jawo mutum hasara da fallasa komai ibadanka, sallah kyakkyawa, azumi ke mai kyau, ga sadaka, ga kiyamul layli, ga karatun alqur'ani, ga himman neman ilimi, ga himman wa'azi, ga sadar da zumunci, to in dai akwai haƙoƙan al'umma a hannunka gobe kiyama, haka Allah zai maka fallafa. Duk sai an gama tatake ka, ana ɗiban alkhairanka, ana yayyana ma mutane, da ƙarshe mutum ya zama ba shi da komai a izikiyansa kuma zuwa wutan jahannama. Kaga rayuwa ba ce maka daɗi ba ce maka kyau ba, a ce duk ibadin da kake a duniya ashe ba za ka ribace ta ba, ba za ka amfana da ita ba, waɗansu ne za su amfana da ita. Shi yasa duk yadda za ka yi kada ka taɓa yadda haƙƙin wani shiga hannunka, in kuma ya riga ya shiga to ka biya shi haƙƙinsa. Kamar yadda nake bayani cewa a gidaje sai ka ga wani babba an bar mishi haƙoƙan ƙanninsa, ko kuma wan uba ko ƙanin uba an bar mishi haƙoƙa na ‘ya’yansa, amma duk sai ya take ya cinye dukiyar nasu, kuma wala ya kafa uqbaha, baya tsoron me zai biyo baya. Sai ka ga shugaba ya take haƙƙin mabiya, talakawa, ciyaman na local government ne ko gwamna ne ko wani minista ne, sai ga ya take haƙoƙan mutane. In an magana ce duk abin da za su yi su an yi, yana jin yana da fawa, to akwai wanda ya fi ka fawa, shi ne Allah subhanahu wa ta’ala. Mutum ya taka tsantsan ba zai ƙarshe mai kyau ba in yana shan haƙƙin mutane. Sannan mun ji gaba ta ƙarshe yadda aka yi bayani akan Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ka kowa kyawun ɗabi'u, domin ɗabi'unsa gabaki ɗaya alƙur'ani ne. Kamar yadda ya zo a cikin hadisin nan na Aisha, take cewa ɗabi'un manzon Allah gabaki ɗaya alƙur'ani ne. Shi kuma Annabi ke cewa an turo ni ne, an aiko ni domin in cika nagartattun ɗabi'u, ɗabi'u na karamci, sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Muke cewa duk irin waɗannan abubuwan da muke karantawa shi ne ƙalubale gare mu, shi ne babban ƙalubale gare mu. Duk wanda ke riya cewa shi na Annabi ne, Annabi na shi ne, to ga tada da ɗabi'u da yanayi da ƙoƙari da jihadi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, anan ne ake gane kai masoyin gaskiya ne ko ko masoyi ne kawai da baka. Idan kana kwaikwayon Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya nuna akwai ƙauna daga zuci, domin sai hali yayi daidai sannan ake abota. In ko kawai da bakin cin tuwo ne, ai muna san Annabi, ai mu ne ahlus sunna, ai mu ne sunna sak, ai mu ne salafiyya, amma kuma babu kwaikwayo, to kaga abin ya zama amani kenan, ya zama kawai borace-borace, wanda Allah ce laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab mai ya amala su an yi zubari wala jallahu min dunillahi waliyyun wala nasira. To inda za mu tashi a gaba ta takwas, a cikin ƙoƙarin Annabi sallallahu alaihi wasallama da ibadunsa da halayensa, malam ya ce wa kana sallallahu alaihi wasallama azhadun nasi fid dunya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yake kowa zuhudu a cikin duniya gabaki ɗaya. Abinda ake nufi da zuhudu shi ne barin duk wani abin da zai cutar da kai gobe kiyama, duk wani abin da zai cutar da kai gobe kiyama idan ka bar shi sai a ce ka yi zuhudu. Ila an fahimta bambancin su da wara'u, shi wara'u shi ne ka bar abin da ba zai amfane ka ba ranar tashin alkiyama, duk wani abin da yake ba zai amfane ka ba a gaban Allah, ba zai amfane ka ba gobe kiyama, to barin shi, shi ake kira wara'u. Amma duk abin da zai cutar da kai, duk abin da zai cutar da kai a gaban Allah, a afwan na juya, wara'u shi ne barin duk wani abin da zai cutar da kai a gaban Allah. Zuhudu kuma duk abin da ba zai amfane ka ba gobe kiyama, to barin shi shi ne zuhudu. Ila an fahimta. Don haka idan ka ɗauko barin zunubai, duk yana daga cikin wara'u ne, saboda zunubai za su cutar da kai ranar tashin alkiyama. Amma idan ka ɗauki mutum ya zaɓi ma kanshi ba zai riƙa sanya kaya masu tsada ba, to wannan zuhudu kenan, domin sanya kaya masu tsada ba za su amfane ka da komai ba a gaban Allah. Da wanda ya sa rigar naira 500, da wanda ya sa naira 1015, babu wani wanda ya fi kowa a wurin Allah, wanda ya fi kowa, wanda ya fi tsoron Allah. Da haka rigarka ba ita take auna darajarka a wurin Allah ba. To barin irin waɗannan wato abubuwan da ba za su amfane ka ba ranar tashin alkiyama, su ake kira zuhudu. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mafi zuhudin mutane a duniya. Faqad sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qaja ala hasiri, ya tabbata cewa wata rana manzon Allah yake shingida akan wata irin tabarma. Fa asara fi jambihi, da ya tashi sallallahu alaihi wasallam sai ga alamar ru'un tabarman nan a fatan jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dakhala alaihi Umar bin Khattab radiyallahu anhu, sayyidina Umar ya shigo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa lamma istaqaba, lokacin da shi manzon Allah ya farka, ja'ala yamsahu jambihi ko jambahu, sai manzon Allah kasance yana shashshari, yana goggoge gefensa, kuɗinsa da ya kwanta da shi saboda irin tasirin wannan tabarma. Wa qala sai yake cewa ya rasulullah, ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma shi sayyidina Umar din yake kakkabe wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai yake cewa ya manzon Allah, law istaqalta firashan awsar min hadha, da a ce zaka yadda ai da ka sani shimfiɗa da ya danci wannan kyau, yafi wannan kima, yafi wannan tasiri. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah yake cewa mali wani duniya, me ya hada ni da duniya, mali wani duniya, me ya hada ni da duniya, ma misali wa misali duniya, kai misali na fa da duniya ba wani abu bane illa karakidin, kamar misalin matafiyi ne akan abin hawa, sarifi yawmin sa'ifin, wanda yake tafiya a wani yini mai zafi. Fasta zalla ta hata shagaratin sa'atan min nahar, da ya ga itaciya sai ce bari ɗan zauna minti 30 ko awa ɗaya in ɗan huta, ɗan samu iska mai daɗi, sannan in wuce. Thumma raha wa tarakaha, sannan ya gushe ya tafi ya batta. Ya ce misali na fada duniya kenan fa, kamar misalin kawai matafiyi ne ya ɗauko zafin rana, yanzu ga itaciya mai inuwa, sai ce to gurin ɗan tsaya jim kaɗan, ɗan huta, ɗan sha ruwa, daga nan kuma sai in ci gaba da tafiyata in fuskanci inda na sa gaba. Annabi ya ce to in kai ya fada duniya kenan, duniyan nan ba na ɗauke ta wani kayan gabas ne, ba na zo zama a cikinta ba ne, na zo wucin gadi ne, na zo cirani ne, ɗan taƙaitattun kwanaki ne zan yi a duniya in kama hanya in gaban koma zuwa ga Allah. Wa qala manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam, law kana li mithlu uhudin zahaban, wallahi da a ce ina da zinari wanda curin girmansa ya kai dutsen Uhudu, dutsen Uhudu a tsawo kilomita 6, a faɗi kilomita 3, girman dutsen Uhudu kenan, a tsawonsa ya kai kilomita 6, a faɗinsa kuma ya kai kilomita 3, ya ce to da a ce ina da zinari da ya kai girman haka, ma ya surru ni Allah ya murra alayya salafun wa indi minhu shay illa shay'un arsuluhu lidayni, yace wallahi ba zan yi burin in kwana ɗaya tak ina da wani abu da ya rage a cikin wannan dukiyan ba, face ɗan abin da na aje saboda in biya bashi, duk gabaki ɗaya zan sadaukar da shi sadaka fi sabilillah sallallahu alaihi wa sallama, wanda haka yana nuna maka irin zuhudinsa. Wai a ce yana da curin zinari, kamar ka ce yanzu kana da naira miliyan ɗaya a cikin account, miliyan biyu, miliyan uku, miliyan hudu. Annabi ya ce bana burin in kwana da naira 100 a tare da ni, sai dai kila wani abin da na aje saboda in biya bashi, mun yi dawa na zan biya shi bashin, sai ce to bari sai gobe zan zo in karɓa. To ka aje wannan dukiyar ne saboda gobe in Allah ya kai mu nemin ka bashi ya zo ya karɓa, iya abin da manzon Allah yake fata kenan. Amma a ce yau ya kwana yana da wani dukiya a aji, manzon Allah ce ban taɓa yin marmarin wannan ba, kuma ba mu da fatan haka, domin a nuna maka irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki duniya. Wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala, daga abu hurairah radiyallahu ta'ala yake cewa, ma shari'a alu muhammadin min ta'amin salafata ayyamin hatta qubida, gidan annabi sallallahu alaihi wasallama kenan tun daga kan annabi har ya zuwa masu gidan, matan gidan ba su taɓa ƙoshi kwana uku a jera ba har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah a jera kwana uku, ko kullum a ce an ci an ƙoshi a gidan, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba taɓa yin wannan a gidan shi ba kwana uku. In an ƙoshi yau, to za ka ga gobe an kai a daddata ne, za ka ga jibi kuma an tsakaita ne. In an ci jiya an ƙoshi, to yau za ka ga an lallaɓa ne. A ce dai kwana uku a jere an ci abinci a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam, an ci an ƙoshi, babu wanda ke jin yunwa ba a taba yin wannan ba har manzon Allah ya koma ga Allah subhanahu wataala wal maqsud ma da shi abinda ake nufi da wannan magana annahum lam yashba'u thalathata ayamin bilayaliha mutawaliya yace ka dauki da yini da dare kwana uku a jere gidan manzon Allah ba taba koshi ba wallahiru abinda ke bayyana anna sababa adam shad'ihim dalilin da yasa ba sa koshi galiban kana bi sabab qillati shay'in dahu saboda ba shi ne ba abin ko da ana san a koshin to ba abin da za a koshin amma fa annabi shi ya zaban makan sa wannan rayuwar kuma dan an shayin mishi talla Allah ya shayin masa talla in kana so mu maida maka dutsen uhuri ya zama zinari in kana da bukata kawai sai dai ka je ka bantaro in ka bantaro ka bantaro zinari in kana son wannan ayi maka Allah ya sha tallata ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi kan ce ya Allah a jinkirta a bari sai mun samu ba bukatun duniya in ma duniyan ta zo maka an samu to haka ne zai yayyana ma mutane kuma har ya fadaitar da al'umman sa ma akan wannan yace al-mukthiru lahum al-muqilluna yawm al-qiyamah illa man qala hakaza wa hakaza wa hakaza masu dukiya a duniya sune talakawa ranar tashin alkiyama sai dai wanda ya bada shi ya bada shi ya bada shi to irin wannan sun yi arziki a duniya kuma za su yi arziki gobe kiyama irin su Abdurrahman bin Auf irin su Sayyidina Uthman bin Affan wanda manzo Allah ya ji Abdurrahman ya ce ni'mal malu salihu li rajulin salih ma dalla da dukiyan halal a hannun mutumin kirki ma dalla da dukiyan halal a hannun mutumin kirki duk da kasancewa akwai wani hadisi da yazo yake cewa Abdurrahman zai shiga aljanna da rarrafe wannan hadisin ba tabbatacce bane zai shiga aljanna da kafafunsa yawa dukiyan da ya samu ya ce da ita tafarkin Allah ne irin su Sayyidina Uthman wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shayi mishi albishir din aljanna saboda ce da dukiya fi sabilillah shi ko irin Sayyidina Abubakar to ai an rufe kofar kenan babu dukiyan wani bawan Allah da yake mace addinin musulunci kamar dukiyar Sayyidina Abubakar haka manzon Allah ya faɗi babu wanda dukiyarsa ta amfane ni ba ta amfane shi a karan kansa ba ta amfane shi a da'awanci manzon Allah Allah ya riga kosar da shi ya isar mishi daga mutane amma dukiya ta amfane Annabi sallallahu alaihi wasallama a addinin shi a da'awanci tun sanyin sassafe tun lokacin da ake da bukatuwar dukiyan to babu dukiyar da ta amfani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar dukiyar Sayyidina Abubakar wanda ya sanya Sayyidina Abubakar darajar shi a cikin wannan al'umma ba ka iya misalta shi da kowa to malai yake cewa dalilin da ya sanya ba sa koshin saboda akwai karancin abin shine qillatu shay'in dahum ala annahum qad yajiduna akwai yuwuwar su samu inda sun maida hankali suna neman su tara duniya walakin yu'siruna ala anfusihim wa yu'siruna ala anfusihim sai dai sun fifita wasan su akan kansu da in samu da ka samu to su irin tarbiyyar da annabi ya musu shine gara kai ka samu yanzu da a zo nan gurin a ce ga wani aiki za a dauka a matatan man fetur refinery nan ne gidan kudi ko ko a illar revenue nan ne gidan kudi ko kuma irin manya-manyan kamfanonin mai din nan a ce ga appointment an zo da shi da ka samu da abokinka ya samu to su sahabbai tarbiyyar da annabi ya musu sai su fifita a wane ya samu amma mushin mun yanzu idan za a zo da appointment din wane ne zai hakuri ya bar mu wani aƙina da ganin shi kenan kuma kaunacece ne da ke tsakanin mu ta tsaya wani ma zai ce wallahi liman din nan tun da ya dauka ba wani yana kallo na ban ƙara jin shi sallah to wani zai ce ya ƙara ban ka sallah saboda ga fa a gaban shi fa ni ne tsintsinta ya ba fa an ce fa ana neman wanda ya karanta kaza ne kuma shi na karanta amma sai ya dauko wanda ba wannan ba wani zai ce ba ka da imani bai ƙara jin ka sallah saboda ne saboda ka fifita wani shi a kansa a badin duniya kenan duk da kasancewa irin wannan ya taɓa faruwa din a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam amma da yake manzon Allah gogaggen dan sai ya sani nan da ne ya shawo kan matsala an je yaki an samu ganima ne yawa sai ya tarabawa sai ya ba mutanen muhajiruna da yawa ansar kuma sai ya hana mutanen Madina sai ya hana sallallahu alaihi wa sallam sai suka koka suka nuna basu ji dadi ba Sa'ad ibn Mu'az ya dauko labarin ya kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah rabban nan fa da kai mutanen Madina basu ji dadi ba Annabi ya ce ina ka samu labarin yace ni ma fa ina cikin su ne ya manzo Allah wato ni ma ina cikin wanda din ba ko jiradin hakan ba Annabi ya ce a to in haka ne ka taro mun al-ansar ka taro mun su shine aka taro su Annabi ya ce an ba da labari waɗansu daga cikin ku sun koka cewa nayi rabo na ba muhajiruna amma ban ba ansar ba haka ne suka ce haka ne gaskiya da gaskiya ke ba magana rufa-rufa sai ya ce to ku mutanen Madina in ban da ku ba na zo na same ku kuna cikin yaƙe-yaƙe ba ne Allah ya haɗa kawunanku ta sanadiyar zuwa na da Aus da Khazraj yaƙi fa kuke yi ya kuya kufa duk abin da kuka samu ma kuna tatake kanku duk kuna yaƙan junanku kuna salantar da dukiyanku da rayukanku a banza Allah ya kawo ni cikinku Allah ya haɗa kanku ba na same ku talakawa ba ne me kuke da shi lokacin da na zo muku amma ta sanadiyar zuwa na Allah ya azurta ku ya rawata muku sai dai ka kawo musu wata kofa ya ce haka ne ko ba haka ba ne suka ce haka ne ya ce to ne za ku ce suka ce ba abin da za mu ce ya ce kuma ku ban amsa mana da sai ku ce mun kai ma ba mutanen ka sun kore ka bane daga garinku ba mu muka baka masauki ba ai mu muka baka masauki sabai suka ce ba za mu iya faɗin wannan ba rabbina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya daga nan sai fara kawo musu kalmomi na lallashi sai yake gaya musu cewa wallahi mutanen Madina idan duniyan nan za a kafu mutane su kama hanya daya amma mutanen Madina ku kama wata hanya na rinke da Allah hanyar ku gani yace ku yanzu ba zai muku dadi ba a ce mutane sun tafi da kafancan duniya ko kun kun tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka ya taka kawo musu kalmomi na lallashi sai sahabbai suna kuka suna ƙara jaddada ya manzon Allah radina billahi rabban wa bil islam dinan nan take aka shawo kan matsala saboda iya siyasa da iya zamantakewa na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to da haka idan wani ya ce ni da wallahi da azan to bai tafi da nisa ba ba za a ce yayi rashin imani sosai ba amma shi manzon Allah abin da ya tarbiyantar da al'umma shine su fifita ƴan uwansu akan kansu walihada qalat aisha radhiyallahu anha saboda haka ne na Aisha ma take cewa radiyallahu ta'ala anha kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam min ad-dunya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita daga duniya ya rasu kenan ya koma ga Allah walam yashbi min khubz ash-sha'ir bi tabqoshi da wainan shinkafa ba yau a ce annabi ya samu wainan shinkafa ya ci sai bai koshi ba taba yin wannan ba a duniya in guda ɗaya ne zai ci koshi to tsarini annabi ya ci ɗaya bisa uku sauran kuma sai a hakura sai a sadaukar da shi a babayen Allah wa qalat take cewa ma akala ali muhammadin sallallahu alaihi wasallam uklataini fi yawmin illa ihdahuma tamrun bi taba faruwa a gidan Allah sallallahu alaihi wasallam a ci abinci guda biyu lokaci ɗaya ba sai face kaga na biyun da biyu ne a ce an ci abinci guda biyu a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam to ɗaya daga ciki kawai da biyu ne ila na biyun yana iya zama madara ila yana iya zama gurafa ila yana iya zama haisa haisa wani irin abinci ne wanda suke yin shi da dabino da mai kamar dabino ne za a markade shi sai a cakuɗa shi da mai daɗi yake da shi ga waɗanda suke zuwa Madina in sun yi azumi ranar Litinin da Alhamis wanda ke yanzu ba sani ba ana rabawa kuwa nasallallahu salamatu wal afiya a da za ga duk wanda ya azumi Litinin da Alhamis dama zai je karɓi dabino da haifa haka ake sa a wani container haka kamar irin check away duk wanda ya azumi zai je karɓi dabino da haifa abinci ne mai daɗi, in ka ci shi abinci ne sosai, to kana iya ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci haifa, to sai a hada da dabino, ko kuma a samu gurasa, ko a samu laban, wani lokaci kuma akan dan samu nama a hada, dan Annabi na san nama musamman ta afiya sallallahu alaihi wa sallam. Wa qalat nana Aisha take cewa inna lanzur ila al-hilal fala fata'ahilla fi shahrayn ma uqida fi adiyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam narun, mukan ga watanni uku, jinjirin wata uku cikin wata biyu, mukan ga jinjirin wata uku cikin wata biyu a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a hura wuta ba, sukan ga jinjirin wata uku. Kamar misali a ce yau ɗaya ga wata, to kaga ai za a ga wata, jinjirin wata kenan. Idan ya ƙare aka je wani watan, shi ma aka gan shi, jinjirin wata na biyu kenan. Amma duka duka ai kaga cikin wata ɗaya ne, to in ya ƙare shi ma aka ga na uku, kaga an ga watanni uku amma cikin watanni biyu. To nana Aisha take cewa akan samu wannan wata biyu a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a hura wuta ba, sai dai a samu ruwa da dabino, a samu madara da dabino, a samu haifa da gurasa, haka irin wannan ciman. Wanda mu ko ku lura da kyau, dabino a gurin mu ba abinci ba ne. Idan da ka samu dabino guda goma ka ci, kila ka samu yogurt ma ka sha, wani ya ce maka wane ka kwanci abinci, za ka ci wallahi tallahi ban ci abinci ba yau, mu ba mu ɗauki wannan abinci ba. Kai ba ma wannan ba, ka ci masara ka sha ruwa, mutum zai ce maka wallahi ban ci abinci ba yau. Ka ci gyaɗa ka sha ruwa, mutum zai ce maka wallahi ban ci abinci ba. To a wurin sahabbai waɗannan abinci ne, in ka ci su shikenan ka ci abincin wannan ne. Duk wanda ya sami dabino ya ci guda uku, ya ci abincin yini fa, sai dai ya samu ruwa ya tofe kawai shikenan. Kalar irin bambancin rayuwar da ke tsakankanin mu da su, har yaƙi fa za a jefa, irin yaƙin Tabuk, wai sai a ɗibi dabino uku a baka, tafiya ce tafiya, dabino ƙwara ɗaya tak za a baka a yini cikin 24 hours, shi ne abincinka. Kuma wai za a je yaƙi ne da mutanen Rom, yaƙi ba wai za a je muhabara ba ne fa, ba za a je wa'azi ba ne, yaƙi za a je, ana da buƙatun tattali da ƙarfi, amma dabino ƙwara ɗaya za a ba mutum. Haka mutum zai ɗauko dabinon ya ɗan gwagwaguya ya gwagwaguya ya gwagwaguya, ya dai ɗan ji danshin shi a bakin shi, kar yawon shi ya ƙafe, ga matsanancin zafin rana, ga matsanancin tsawon tafiya. Shi yasa Allah ya kira tafiya Tabuk sa'atul usra, Allah ya yarda cewa hot period ne wannan lokacin, lokaci ne mai tsananin gaske. In ka je Madina za ka ga an rubuta maka Tabuka 750 kilometers daga Madina, kamar ka doshi Lagos kenan. Wai za kuma aje yaƙi ne da kafirai, amma sai a baka dabino guda ɗaya a yini, iya abincinka kenan. In ka gama gwaguye dabinon, ka gama cinyewa, sai kuma ka yi rizabin ɗin ƙwallon, shi ma ƙwallon yanzu da muka rena, kana cin dabino kana wurgar da ƙwallon, baka ɗauki ƙwallon da wani abu ba, in dai ba masu yin tozali ba. To wai shi ma ƙwallon yana da ƙimansa, sai mutum ya aji, bayan awa uku huɗu sai ya fito da ƙwallon ya ɗan sassa a baki ta tsotsewa ta tsotsewa, in ya ɗan sami minti 20-30 sai ya kimshi abin shi a aljihu. Haka fa aka ƙayyafa za a je yaƙi. Ka dai gane irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu da shi da sahabbansa. Fa qala Urwatu, lokacin da nana Aisha sai ta faɗi wannan magana, sai Urwa, ɗanta ne wannan Urwa ɗin, ɗan ƴar uwarta, yake cewa ma kana yaqitukum, to me kuke ci ku rayu, tunda ta ce watanni uku watanni biyu ba a girki, to me kuke ci ku rayu. Qalat al-aswadai, muna cin baƙaƙe biyu ne, at-tamr wal ma, da dabino da ruwa. Shi ne in aka ɗan samu dabino kamar yadda muke buɗe baki yanzu, to shi ne abincin yinin, sai a ba mutum uku, dabino uku da ɗan ruwa, shi kenan an ba shi abincin wannan yinin kenan. da haka idan aka baki wannan mijinki ya sauke nauyin da Allah ya dora mishi ya ciyar da ki amma shi manzon Allah shi ya zabi wannan rayuwar kuma iyalan nasa suka gamsu da haka amma kai yanzu ba za ka dauko da biyu lokaci in ka ba matanka ka sauke nauyin da Allah ya dora maka ba yau dan uwa a bata shinkafa da taliya a bata shinkafa da taliya kuma a rika siyo mata kayan marmari lemu da ayaba da abarba da su mangwaro a rika siyo mata don gangan jikinta na da bukata a rika siyo abubuwa masu maiƙo wata rana a ci nama wata rana a sha kayan marmari wata rana a ci abincin da yake carbohydrate ne ƙarfi zai baka a jiki to haka nan za a yi ta haɗawa duk yana daga cikin haƙoƙan da Allah ya ɗora mana wal maqsud bil hilal as-salam abinda ake nufi da watanni uku wa huwa yura inda qida ash-shahrayn shine watan da ake gani idan wata ta kare kamar da yanda muka yi bayani wa an aisha radiyallahu anha qalat daga nan aisha radiyallahu ta'ala ana take cewa afwan take cewa kana firashu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min adami wa hashuhu lifun tana bayani akan shimfidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace min adam daga fata ne da aka jeni ko kuma fata ne sakakken fata wanda aka cakuɗa shi da kilili na dabino fata ne maimakon a ce an sanya abin nan auduga ko wani jallab ko makamantan wannan to shi a nan suna da aka samu fata aka kera shi a matsayin kamar katifa to sai aka samu kilili na dabino da ganyen dabino shi aka cicciwa a ciki to shi ne shimfiɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka in ka ji an ce maka manzon Allah yana da shimfiɗa to irin shimfiɗin shi ke lokacin da muka je a wata tafiya da muka yi muka tafi umara kamar ina jin shekara ko hudu haka mun je da waɗansu da muka je ya fi hudu nake tsammani saboda a lokacin nan akwai wannan ma'arabin sunnatin nabawiyya akwai wani wuri ne da suka keɓe haka gini akai amma ɗan shekarun nan na ga san kauda shi kawai za a baje maka tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai kuma ma'arab da asma'il husna za a baje maka sunayen Allah da irin tasirinsu da ma'anoninsu to a ma'arab da sunnatin nabawiyya din asiratin nabawiyya ma'arab da siratin nabawiyya da muka shiga wurin muka je ziyaran wurin to mun shiga da waɗansu mata dan akan shiga gurin ne aka za a shiga da mutane da yawa akwai ɗaliban jami'a islamiyya wanda suna aiki a wurin suka riƙa yin muku bayanin yadda komai yake to a cikin wurin an ɗan sana'anta irin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam irin wanda ake da plastic ɗin nan irin waɗanda architects suke fitarwa za ga an ɗan manna shaka gayi nan na abin nan to an fitar da irin wannan haka gayi nan da girma amma ga ɗakin matayin annabi sallallahu alaihi wasallam ga ɗakin na Hafsa ga ɗakin na Aisha ga ɗakin kaza ga ɗakin kaza ga irin yadda yayin ma yadda gidan yake ga baki ɗaya gini ne ba ko ginin bulo ba fa gini ne na kaba rufin ɗin na dai wannan gagarar na dabino haka dai aka fitar da irin sample ɗin shi matayin nan manyan mutane ne akwai iyalan shugaban kasa ma a ciki akwai iyalan manya-manyan mutane sosai to da aka tsaya ana bayani kun ga nan shine sample din irin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda manzon Allah ya rayu kenan ga ɗakin na ni Aisha ga ɗakin kaza tsawon ɗakin idan ka shiga cikin ɗakin idan ka kwanta kanka ya tokari bango kamar bango kenan misali a ce bangon gaba to kafanka kuma yana tokarin bangon yamma tsawon ɗakin gashi daga ainiya ɗaya tsawon mutum bai wuce da kamu ɗaya ba fadin ɗakin idan aka samar da kofa dai sananne to abin da ya rige anan bai kai fadin kofan ba abin da ya rige anan bai kai fadin kofan ba da aka zo ana bayanin irin yanayin gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam matan nan fashewa da kuka suka yi tayi kawai yanzu a irin wannan gidan manzon Allah ya zauna ba fa zahiri suka gani ba an dan ba su kawai misali haka suke kuka yanzu irin gidan da manzon Allah ya zauna kenan malam yanzu don Allah yanzu irin gidan da manzon Allah ya zauna kenan haka nan suka fito duk sun yi la'asa sai wannan ta dubi wannan ashe mu dai mun halaka ashe irin gidan da manzon Allah ya zauna kenan haka suke nanata wannan nasiya su shi yasa daga cikin magabata ina jin ko Hassan al-Basri ko wanda daga cikin tabi'ai yace yayi burin a cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kamar yadda yake ba a canza komai ba duk iyayen da zamani ya kai ga ci gaba a bar gidan Annabi irin yadda yake wallahi wani yana zuwa gurin ya ga alamun yadda gidan manzon Allah yake baya ƙara saban Allah alhalin yana sani ya je gane irin yadda manzon Allah ya rayuwa manzon Allah ya zo duniya ne ba ya zo jin daɗin duniya ba baya zo jin daɗin duniya ba shi yasa ma anan ci gaban magana yake cewa wa ma hadha kuma tare da haka kana ya kulu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana faɗin Allahumma ja'al rizqa ali muhammadin utan ya Allah ka sanya arzikin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa ya zama qut ma'anan qut shine abin da zai gamsar da kai yanzu zai hana ka roƙo amma kuma ba za ka yi rara ba shine qut idan ka same shi yanzu ba za ka yi roƙo ba amma to za ka ci har kai rara ka ajin dan gobe a'a shine ma'anan qut manzon Allah addu'a yake yi Allah ka sanya abincin gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zama kuci. Za a dan samu yanzu a ci. In dai aka cin da yake ba za a fadi ba. Ba za a mutu ba. Ko da ba a koshi ba. Ba dai za a je a yi roƙo a ce wallahi tallahi na kwana ban ci ba. Ba za a yi ba. To ba kuma za a yi rara. A ce an aje saboda gobe ba. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya roƙi Allah ya sanya arzikin gidansa. Da haka gurinsa ne irin wannan tarbiyyar ne sayyidina Abu Dharr ya ɗauko. Shi ne kaga shi a fahimtar Abu Dharr haramun ne ka aje dukiya ka kwana da ita. Haramun ne. Kana da 2,000 duk ka gama buƙatunka na yau an ci abinci a gidanka an ci an ƙoshi ga raran 2,000 to a wurin mazhaban Abu Huraira wajibi kai sadaka da ita. In ka kwana da ita ka saba ma Allah din ya ce ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba kuma Allah yana cewa wallazi ne yake nuna zahabu wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi fa basharhum bi azabin alim da haka shi mazhaban Abu Hurairah kenan ya kuma dauko irin wannan fahimtar ne daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai dai shi in da ya kuskuran radiyallahu ta'ala anhu shi ya wajabta ma mutane ne dole su yi haka shi ko manzon Allah ba wajabta ma mutane yayi ba ya zaben ma kansa ne da shi da iyalansa irin wannan rayuwa to amma akwai masu kuɗi ko babu akwai masu kuɗi kamar da buga misali irin su Abdulrahman da manzon Allah yayi je su kuma yayi ba kuɗin nan su kuma ga ayoyin alqur'ani sun zo sun nuna yadda za a fitar da zakka da ba a aje ya kai shekara ba a fitar da zakka to shi sayyidina Abu Hurairah Abu Dharr yace tilas ne wajibi kowa kada ya kwana da ko sisi a tare da shi haka ne in kana da raran abinci ba za ka ce to yanzu na yi buhu 10 a kana da raran abinci wajibi ne ka je ka sadaukar da shi fi sabilillahi ga masu bukata to kaga wannan ita ce dabi'a da ainihin gudun duniyar Annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ta tsara kana sallallahu alaihi wasallam min awra'in nasi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mafi wara'u daga cikin mutane mun yi bayani akan wara'u shine duk abin da zai cutar da kai gobe kiyama to barin fa shine wara'u duk abin da zai cutar da kai gobe kiyama barin sa shine wara'u zuhudu kuma duk abin da ba zai amfane ka ba gobe kiyama. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mafi wara'u a cikin mutane. Walihada qala, saboda haka ne mai yake cewa inni la anqalibu ila ahli fa ajidu tamrata saqatan ala firashi aw fi baiti fa arfa'uha li akulaha thumma akhsha an taqulu min sadaqati fa ulqiyaha. Yace ni kan zo gida cikin iyalaina sai in ga dabino akan shimfiɗa ta, ko kuma a gidana sai in ɗauka zan ci, amma sai tsoron kada ta kasance ta sadaka ne sai ta kama ni, sai in fara jin tsoron a'a kar fa in zo in ci wannan dabino ya kasance dabinon sadaka ce fa. Kaga fa bai sani ba fa, amma wai tsabanta ka tsantsan da wara'u kar ya yi abin da zai cutar da shi a gaban Allah. Yace sai in tunanin kila wannan dabinin ta sadaka ce. Ka san gida Annabi sallallahu alaihi wasallama abubuwan da ke shigowa akwai sadaka akwai kyauta. In aka zo da kyauta yakan ci ya koshi kyauta, amma sadaka kazantan dukiyar mutane ne baya ci. Yace to in na zo na dauka ina zaton kila ko kyauta ne aka kawo ko wani dukiya ne cikin dukiyar iyalaina, in zan kai baki sai in tuna kai akwai fayuwan fa ya zama fa kuma na sadaka ne. Annabi ya ce sai in yarda shi, ba zai ci ba, ba kuma zai bar wani daga cikin iyalan gidansa ya ci ba. Wa akhadha al-Hasan, Hasan ibn Ali tamratan min tamratis sadaqa. Wata rana al-Hasan ya bu dan kankani fa an kawo sadakan dabino, sai ya sa hannu ya dauki daya, faja'alaha fihi fihi, sai ya sanya ta a baki. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم باه باه كوكوما باخين باخين ورغر ورغر باخين كلمه ce ce ake amfani da ita na tsoratarwa haka. Baxin baxin kamar ace bari 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 shine ma'anar baxin. Yace irmi biha, yi wurgi da wannan dabinan. Amma alimta anna la na'kulu sadaqa, kai baka san mu wannan family din ba ma cin sadaqa ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana Hasan ya ci wannan abinci. To ina ga annai kamata mu dakata insha Allah ta'ala a gobe sai mu karanta gaba ta 10, daga nan kuma sai mu bi irin darussa da zamu dauka cikin abin da ya gabata. To muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kara mana san Annabi, Allah subhanahu wata'ala ya kara mana zuciyan kwaikwayon Annabi sallallahu alaihi wasallama, kuma Allah ka azurta mu da bin sunnansa. Kuma Allah subhanahu wata'ala muna roƙonka cikin falalanka ka zaunar da mu tare da shi a gidan aljanna. Abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada, abinda muka kuskure Allah ka yafi, Allah ka gafarta kurakuran mu da laifukan mu. In akwai tambaya ɗaya to in babu sai mu rufe. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.